matakin garkamai masu adawa da dokar harajin 2018 a wasu gidajen yarin Niger ba tare da mashara'anta ta yanke musu hukunci ba shine abin da ya fara daukar hankalin majalisar dokokin Faransa wacce ta buƙaci shugaba Emmanuel Macron ya yi amfani da ziyarar da shugaban ƙasar Niger ke gudanarwa a wannan litinin domin ya ganar da bakon nasa cewa wannan mataki ya sabawa tsarin demokradiya kamar yadda sakatare janar na kungiyar MPCR na Yusa Jimrau ya shaida min
Jelliti mai lashon yayi magana a majalisar dokoki ta horan shi inda ya ja hankalin ƴan majalisar dokoki ya ja hankalin gwamnatin Faransa kuma ya ja hankalin shugaba Emmanuel Macron na shi la'akari abokin shi ne cikin ɗan demokradiya ne bayan ziyarar da a nan ya mai to yau ya ga din ja halin take ciki hakkin na adam ta kaiwa ne ake kenan da ake tsammawa Niger akwai demokradiya yau ta gurgunci
a ɗaya dabara wasu kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa sun shirya gabatarwa shugabannin ƙasashen biyu wata ƙasida a yammacin yau wacce ke dauke da buƙatar a saki dukkan mutanen da hukumomin Niger suka kama saboda dalilan gudanar da zanga-zanga in ji kaka Tudagoni na kungiyar Alternative Espoir Citoyen
kungiyoyi na Faransa akwai na America akwai na Alemanya kuma ba wansu Nigerian wanda suke mazamni a can Faransa suka hudo wannan takarda abinda ake cewa petition wanda mutane fiye da 300 sun sa hannu mutum 20 da wajen 6 a gidan yari wajen kwana fiye da 60 ai ko kaji ne ina ji kasa su cikin gida karke su kallike su kwana 20 wani abu ne balle wata biyu da wani abu
a ranar 25 ga watan Maris ne hukumomin Niger suka cafke shugabannin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 saboda zargin su da laifin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba kakakin gwamnatin ta Niger da na tuntuba a washegarin faruwar wannan al'amari ya ce da ni
in gwamnati da yake shine yake da nauyin tsaro nauyin kiyaye lafiyar al'umma yaga akwai wani tikas da ke iya wakana cikin irin wannan tafiyar yace kala ai wannan gamin ai sai an kuri a tarba gaba
ziyarar ta shugaba isu a kasar Faransa wacce ita ce ta biyu da yake gudanarwa a cikin mako guda haduwa ce ta musamman da za ta ba gwamnatocin kasashen biyu damar tattaunawa akan yarjejeniyar karfafa hanyoyin samar da wadatar wutar lantarki sai batun yaki da ta'addanci a yankin Sahel Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.